dan almajiri alaba muru amshe dan almajiri yana bara dan almajiri yana bara san dauri wazai ba shi ruwaisha
wazai ba shi ruwayar man kuka
Allah wanda yayi ni majimmata ya bani in ba su cikin ne ai marasa cike ba mu ruwa musho Allah abunka na zo na sangata Albarakar Muhammadu ban binta Allah ba mu ruwan barko ka rabbi ba ni ruwan sha wasali da nabi annabi dan amina abin zabi salati gurin habibi muhammad mai ce toran ashari shi zai ba mu ruwa musha Salahira ta tsaya cikin kallabi
yana bara
ya zama cikin ayyukan malahira mu kerubi musamura buran lahira gare ka ya rabbi je aljanna cikin rahamar ka ya rabbi zama samuru amshira
Wa zai ba shi ruwa ya sha.